bread.
Sune kine azudiata, nina kine sahibata, auren kine manumfata, hakin kine nabaki gata. Wataran watarana, zakai kikidana, matsayin matata, kece madarata. Wataran watarana, zakai kikidana, matsayin matata, kece madarata. Na matu, naga wannan rana. Na matu, nace na matu, naga wannan rana. Na matu.
Allah kai mu, rana. Allah nuna mana rana. Allah kai mu.
Oh yo Allah daddy, your presence is daddy, your absence is touchy, you're my happiness. Your love is like waterfall, no go play you like football. Your birthday's on 34, I'll never forget. Watarana, zakai kikidana, matsayin matata, kece madarata. Watarana, zakai kikidana, matsayin matata, kece madarata. Na matu, naga wannan rana. Na matu, nace na matu, naga wannan rana. Na matu, Allah. Na matu, naga wannan rana. Na matu, nace na matu, naga wannan rana. Na matu,
Allah kai mu, rana na. Allah kai mu, Allah kai mu, rana. Allah nuna, Allah nuna mana rana. Allah kai mu, Allah kai mu.